Wani bincike da asusun tallafawa yara na Majalisar Dinkin Duniya wato UNICEF yayi ya nuna cewa ana cin zarafin yara 6 cikin 10 sannan kuma ana musgunawa kashi 50 cikin 100 na yara a Najeriya. Wannan dalili shine yasa kwararru suka ga ya dace a yi wata zama ta musamman inda za a kago dabarun shawo kan wannan matsalar. Fatima Ibrahim jami'a ce a UNICEF.
The history shows that Nigeria is committed to the protection promotion of children's rights. What we want to see is the fulfillment of those rights.
Fatima Ibrahim tace tarihi ya nuna cewa Najeriya tana so ta kare haƙƙin yaranta daga musgunawa ko kuma cin zarafi. Abinda muke so mu gani shine a yi dokokin kare haƙƙin yaran kuma a aiwatar da su kamar yadda ya kamata.
Some of the states, I know at least 3 that have already started discussions and they are very advanced. That is Katsina, Yobe and Kaduna.
Fatima ta ƙara da cewa jihohi da suke kan gaba wajen yunkurin ƙudurorin dokar kare haƙƙin yara musamman ma a arewacin Najeriya sune Katsina da Yobe da kuma Kaduna, kuma tana mai fatan za a ƙara musu ƙarfin gwiwa domin sauran jihohin su yi koyi da su. Abinda ya fi ɗaukar hankali a jawabin bayan taron shine kira da aka yi wa gwamnatin tarayya da ta riƙa ware kaso na musamman daga kuɗaɗenta domin ta tallafa wa jihohin da suka riga suka fara yunkurin kafa dokar da za ta kare haƙƙin yara. Hadiza Aminu Ɗorayi ita ce mai baiwa shugaban ƙasa shawara a fannin muradin ƙarni.
Akan wannan harka na fyaɗe da ake yi na yara da na mata, shi ma kanshi vice president ya yi setting up committee ne da ya haɗu da women affairs da kuma sauran agencies da suka shafi wannan, har da su judiciary da su security agencies, saboda a san yadda za a yi a fitar da wannan al'amarin. Mu yanzu ɗaya daga cikin abin da muke yi shine mu samar da na'ura mai aiki da kwakwalwa wanda zai rinka ɗaukan duk cases da ake samu na wannan fyaɗe din.
Cikin manyan ƙasa da suka halarci taron akwai mai martaba sarkin birthday Alhaji Abubakar Suleiman mai baddi, ga abin da yake cewa
wannan din rashin tarbiya ce ta kawo. Inda akwai tarbiya ai ba wanda zai wannan fada, kuma kai da za ka yi fada ai baka san darajar kanka ba, barantana ka san darajar wani, shi yasa suke yi. So amma indai daga tarbiyar ta samu daga gida wannan abin din ba zai faru ba.
Sai shugaban kungiyar Kristoci ta arewacin Najeriya Reverend Yakubu Pam.
Mutane da yawa suna zuwa masallatai da coci amma ba su da ibada a cikin su. To wannan ne yana kawo ka ji mutum ya irin wannan banzan hali wanda bai da kyau. Bai ma kamata a ce aji ba.
Kungiyar Save the Children tare da haɗin gwiwa da ma'aikatar kula da harkokin mata ta Najeriya su ne suka ɗauki nauyin taron. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.